بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا من بركة سادوا أولا يمتشي نران جمعة wadda shine 24 ga watan Dhulhijja shekara ta 1446 ba hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa garin Madina wadda shi zo daidai da 20 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya mu hada wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Uthman bin Affan dake bayan tsohon Illan Bank anan cikin garin Bauchi domin ci gaba da darasi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari talifin Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari Allah ta'ala ya masa rahama ya ji kansa da gafara wannan shine darasin mu 38 darasin farko bayan hutu da muka yi na wato sallah babba sallar lahiya gashi wa Allah ya dawo da mu lafiya kuma za mu dora daga inda muka tsaya muna addu'a Allah ta'ala ya sanya waɗannan karatuka da muke su kasance haske gare mu da su mana jagora zuwa aljanna su kasance garkuwa gare mu da su mana kariya ga barin shiga wuta Allah kai mana baiwa da ikhlasi da yi domin ka kuma ka karba daga gare mu a darasin da ya gabata darasin 37 mun tsaya ne a daidai inda malamin yake cewa kada a manta dai muna wato babun fisahwi babin da ke magana akan rafkanuwa a sallah to da ke babin yana da fadi sosai mun yi karatuka da dama a cikin sa amma har yanzu ba fita ba mun tsaya ne a daidai inda yayi magana akan ishara da kai ko da hannu shafi na 48 shafi na 48 wa man ashara fi salatihi bi yadihi aw ra'sihi fala shay'a alai wannan shine daidai inda muka tsaya kenan zamu tashi su'al na biyu kenan a wannan shafin ga wanda suke da littafin a hannunsu mallaye yace su'al tambaya ma hukuman karrara al-fatiha ta sahiyan menene hukuncin wanda ya maimaita karatun fatiha bisa rafkanuwa bisa kuskure bisa mantuwa mutun ne ya kabbarta sallah su'a'un wanda ake bayyana karatunta ko wanda ake koyewa da yazo bayan ya kabbara ya karanta fatiha sannan kuma bayan ya gama fatiha kun ga gurbin sai ya kawo karatun sura to sai kuma ya sake maimaita karatun fatiha din amma bisa kuskure yayi haka a tsammanin sa kaman bai karanta fatiha ba don haka gashi yanzu ya sake karantawa ashe ya maimaita ne fatiha ta zama sau biyu kenan yayi ta mallaye yace amsa duk wanda ya maimaita karatun fatiha bisa kuskure a raka'a daya ya karanta fatiha har sau biyu wa man karrara al-fatiha ta sahiyan duk wanda ya maimaita karatun fatiha har sau biyu a raka'a daya bisa mantuwa bisa kuskure sajada ba'da salam to wannan zai sujada bayan sallama zai sujadan ba'di kenan wa in kana amidan idan kuma ya kasance da gangan ne yana sane sai ya sake karanta fatiha da saninsa ba kuskure yayi ba fa zahirul butlan yace to abin da yake na zahiri kawai wannan sallarsa ta lalace ta baci to wannan shine abin da malai ya faɗa dangane da batun mutun ya maimaita fatiha sau biyu a raka'a daya mu sani cewa shi karatun fatiha yana daga cikin farillan sallah ai kamar yadda muka wuce a baya ta yadda idan mutum bai karanta shi ba bisa kuskure bisa mantuwa to sai dai ya rusa wannan raka'a idan kuma ya tuna da wuri to sai ya maza ya dawo sai ya karanta ta sai ya ci gaba a ƙarshe kuma dole zai sujudan wato ba'adi saboda yayi ƙari to da aka kasance mun Fatiha a matsayin rukuni ma'ana farilla daga cikin farillan sallah ba ita kadai bane wanda suke da matsayin irin nata akwai kaman sujada wadannan sujada ake guda biyu a kowace raka'a da kuma shi kansa ruku'u da dai makamantan su wanda duk mun wuce a baya farillan sallah to su ma duk wannan hukuncin ya shafe su don haka idan mutum ya kasance bai ya karanta Fatiha sai ya sake karantawa bisa kuskure ko kuma yin ruku'u bai sani ba bayan ya dago kuma sai ya sake yin wani ruku'un na biyu a raka'a ɗaya duka ko kuma yin sujjada guda biyun duka amma a zatarsa sai yana ganin ma kaman wato ɗaya yayi sai ya karo ɗaya sujjada suka zama guda uku ko ma ya maimaita biyu sai zama sujjada suka zama guda hudu a raka'a ɗaya to duka wannan za mu ji a hukuncin su yake don haka hukuncin kamar yadda malam ya faɗa mutum zai yi sujjada ne bayan sallama ma'ana kenan sujjadan ba'adi to tambaya nan me yasa ya zama sujjadan ba'adi zai yi a bisa formulan da muka wuce da ku a baya na menene yake hukunta ai sujjadan qabli menene yake hukunta ai sujjadan ba'adi mun wuce a baya to anan kun ga an ce ba'adi zai yi to me yasa ya zama ba'adi zai yi ba qabli ba shine saboda yayi maimaici ma'ana wannan maimaicin da yin aikari ne asali kowace raka'a Fatiha sau ɗaya ake karantawa to shi da yazo ya karanta Fatiha kuma sai ya sake maimaitawa bisa kuskure sai ya tuna ko aka tuna masa to da haka lalle wannan zai yi sujjadan ba'adi saboda wannan ƙarin da yayin maimaicin da yin sunansa ƙari shi ko ƙari ba'adi ake masa me hujja kai limam Ar-Rafi hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya tabbata hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda Imam al-Bukhari ya rawaita a cikin Sahih al-Bukhari annahu alayhi salatu wassalamu sajada ba'da as-salam indama zada rak'atan khamisatan sahwan cewa an rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada bayan sallama ma'ana sujjadan ba'di a yaushe a lokacin da ya kara raka'a daya akan sallah mai raka'a hudu sai rukuin sallan suka zama raka'a biyar to dan haka zai tashi gyara din sai sujjadan ba'di saboda ya kara abunda babu shi to dan haka wannan shine hujjan da yasa shi ma mala yace mutumin da ya kara karatun Fatiha bayan daman yayi na asalin to wannan yayi kari don haka sujjadan ba'di zai yi haka mutumin da ya kara ruku'i bayan yayi na farkon shi ma in ya tuna sujjadan ba'di zai domin ya kara wani abu haka wanda ya kara sujjada guda ɗaya ko biyu akan sujjadan da aka saba yi a kowace raka'a ya yi sujjada guda biyu to shi ma wannan zai yi sujjadan ba'di saboda yayi kari a wannan raka'an wanda babu shi a tsarin sallah to inda ya zama akwai sabane-sabane da kuma zantukan malamai shine ƙarshen wannan sadaran bayan ya ce wa man karal fatiha ta sahiya sujada ba'da salam duk wanda ya maimaita karatun fatiha bisa mantuwa da kuskure zai sujada bayan sallama to ai ya kara sai ya ce wa in kana amidan fa zahirul butlan amma in ya zama da gangan ne ba bisa mantuwa ba yace abin da yake a zahiri kawai wannan sallar sa ta baci yana sane ya karanta fatiha kuma da saninsa sai ya sake maimaita karatun fatiha to malam yace shi a ra'ayinsa abin da ya bayyana a gare shi wannan mutumin wannan sallan nasa ta ɓaci ko alal aqalla a ce wannan raka'a nasa ta tashi daga aiki babu ita a lissafin sallansa sai dai a gaskiyar magana wannan abin da malam ya faɗa Allah ya mai rahama wato ya zama sabanin abin da malamai suka tafi akan sa majority kusan zaka iya cewa mas'ala ce ta ijma'i malamai sun haɗu akan cewa babu wani abun da zai bata sallar mutum dan ya karanta Fatiha sau biyu koda yana sanar da gangan yayi don haka abun da yake tabbace a wajen su malamai magana mafi inganci mafi rinjaye anna takraral fatihati amdan makruhun cewa shi maimaita karatun Fatiha kana sane ba bisa kuskure ba da gangan ka san haka kai din wannan kawai makruhi ne ba haka aka so ba amma ba zai bata maka sallan ka ba ko kadan وليس محرما يبطل الصلاه asani cewa shi maimaita karatun Fatiha a raka'a daya wannan ko kadan ba haramun bane da zai sa sallan ka ta baci amma fa ku fahimta akan Fatiha ne kawai wannan ba maganar ruku da sujjada kana sane ka karanta Fatiha kuma da ka gama Fatiha sai ka sake karanta wata Fatiha kana sane to wannan kun ga abin da za a bashi na ma'auni shine wato shi a fahimtar sa ya karanta Fatiha a matsayin wanda ya karanta karatun farko a matsayin na dole din wanda daman kowace raka'a sai an karanta Fatiha wannan wajibi ne babu raka'an da bata da karatun Fatiha to shi ita kuma na biyun sai dauke ta a matsayin sunna a matsayin suran da zaka karanta bayan ka gama karanta Fatiha me ya hujja shi a fahimtar sa ai shi ma Fatiha ɗaya ne daga cikin suran Alkur'ani mai girma shi ma na daga cikin Qur'ani kuma ce Allah cewa yi faqra'u ma tayassara min Alkur'an ku karanta abin da ya sauka muku na Alkur'ani to tambaya Fatiha na Qur'ani ko baya Qur'ani shi ma Qur'ani ne to dan haka idan mutun ya karanta Fatiha a matsayin na farko na farilla na biyu kuma a matsayin ya karanta sura daga cikin surori wannan kawai bai kyauta ba amma dai sallan sa tana nan ba haka ya kamata yi ba to wannan shine abin da gaskiya malamai su tafi a kayan sa mafi yawa don haka dai fasalatu sahihatun sallan sa tana nan ingantacciya babu abin da ya rusa masa sallah li annal aula tarkuhu fi rak'ati alwahida li annahu laysa min as-sunnah lakin al-aula sai dai mu sani abin da yafi kamata yafi dacewa tarkuhu fi rak'ati alwahida mutun kada ya bi wannan tsarin in dai a rak'a ɗaya ne a ce kai Fatiha a matsayin na farko farilla na biyu kuma a matsayin karatun sura mafi kyau shine kar mutun yayi haka li annahu laysa min as-sunnah domin hakan ba sunna bane ba a taba rawaitowa annabi yayi haka ba ko kadan tare da cewa annabi shine ya ga sukar masa da Qur'anin kuma shi ya karanta da tsari yanda za a yi sallan amma a tsawon rayuwarsa da yana sallan ba a taba rawaito bayan yayi Fatiha kuma ya sake yin Fatiha a matsayin sura ba ɗaya daga cikin malaman mazhaban malikiyya ya kawo a cikin littafin sa mai suna Muntahal Iradat yace wa yukrahu takrarul fatihati li annahu lam yunqal yace makruhi ne mutun ya sake maimaita karatun Fatiha a raka'a daya a matsayin na farkon farilla na biyun kuma a matsayin sura daga alqur'ani yace me yasa ya zama makruhi li annahu lam yunqal domin ba a nakalto daga wajen annabi ya taba yin haka din ba wa khurujan min khilafi man abtalaha ko mutun ya kiyaye wannan kada yi haka din domin fita daga cikin sabanin wanda suke ganin in mutun yayi haka ma sallarsa ta baci cikin su har da malam mai littafin shi ma abin da yake tafiya a kayin sa dole zai karanta Fatiha sau biyu da sanin sa wannan sallarsa ta baci to saboda haka tunda har an shiga cikin tababa wasu suna da fahimtar sallar kada ta iya baci sai ka kaurace mu abin domin kada ya zama fa watakila suna da gaskiya ka kauce mu haka din tunda ai sauran Qur'ani yawa da yake so Allah ya yawaita su don haka da sanin ka ba bisa kuskure bai kamata bayan kayan Fatiha kuma ka sake yin wata da sunan wai da a matsayin ka karanta sura da ake karantawa bayan Fatiha ba kenan to amma mu sani da zan nake gaya mana cewa wannan hukuncin ya shafi iya karatun Fatiha ne na cewa mutun yana sane bayan ya karanta Fatiha kuma ya zo ya sake karanta ta sallah ba ta baci ba amma dai makruhi ne ina so in ce mana shi makruhi wato idan shi wato ma'anar sa shine idan mutun ya aikata wani aiki in ka aikata wannan aikin ba za a ce ka samu zunubi ba amma kuma wato barin sa shine abun da yafi yin sa babu zunubi barin sa kuma lada ake samu rashin yin shine lada yin kuma ba komai to shine ma'anar makruhi to amma wannan bayanin da muke ya takaita iya karatun Fatiha ne don haka bai shafi ruku'u da kuma sujada ba kada mutun yana sane yayi ruku'u sau biyu a raka'a daya kai ruku'u ka dago kai sami Allahu liman hamida ka sake komawa kai ruku'u kuma kana sane ha wannan ka sallaka ta baci ta lalace ko sujada ko wace raka'a tana da sujada guda biyu bayan kai guda biyun kuma da sannin ka sai ka karo daya ko ka kara biyu ma to wannan sallar ka ta baci sabanin in Fatiha ne to me bambancin su bambanci na farko da yasa shi Fatiha ka iya karantawa sau biyun da sannin ka sallah ba ta baci ba wannan kuma wato idan kai da sannin ka kai ruku'u sau biyu ko ka kara sujuda suka zama uku ko hudu sallar ka ta baci saboda shi karatun Fatiha abu ne da ya shafi magana don haka shi magana yana da sauki ta yadda ba dai zama ƙarin ya yawaita ba amma shi yin ruku'u ai aiki ne da aka tafi ka kama gwiwa sannan ka dago haka shi ma sujjada din aiki ne da aka sa goshinka a ƙasa sannan ka dago to da haka sabanin da ya kasance aka samu kenan ta yadda Fatiha shi magana ne don haka ko da ka yi sau biyu kana sane ba zai zama ya rusa maka sallah ba amma in ruku'u ne ko sujjada kasancewar su ayyuka ne to wannan in kai da saninka sallar naka ta tashi aiki ta lalace wannan shine abu na farko na bambancin su da yasa shi Fatiha in kai sau biyu din babu laifi ba haka aka so ba dai amma sallan ka tana nan su ko waɗannan kuma mai ta sallah ta baci wancan magana wannan kuma ayyuka ne na biyu bambancin su shine a ko ba komai akwai shubuhan cewa ai ita Fatiha ita ma ɗaya ne daga cikin surar Al-Qur'ani kamar yadda yanzu mu gama da ku Allah ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an duka mun ittifaqi ba mai kokonto ba mai shakka cewa Fatiha ita ma sura ce daga cikin surar Al-Qur'ani guda 114 ita ce ma farko kuma ita ce ma ake ce mata ummul kitab uwar Al-Qur'ani ita ce ma uwa ma ba da mama to dan haka kenan tunda akwai wannan tunanin da cewa lalle shi ma Fatiha Al-Qur'ani ne wannan yasa ka samu sauki da dama dama koda ka karanta guda ɗaya a matsayin farilla da sannan ka sai ka ƙara wata a matsayin ka karanta a matsayin sura bari ba ta maka sallah ba kai dai kawai ba a so ba amma ruku'u babu wannan shubuhan babu inda zaka ce wai ga inda ka samu a raka ɗaya ayi ruku'u guda biyu da sannan mutum to kaga wannan shine bambancin su shi yasa aka ce idan a Fatiha ne idan mutum yayi yana sanadin ya maimaita sallansa tana nan bata baci ba amma dai ba a so haka ba amma idan ya zama ruku'u ne ko sujjada saboda kasancewar su ayyuka ne kuma babu wani shubha akan su idan mutum da saninsa yayi to lalle sallansa ta baci sai dai ya sake wata wabihadha yatabayyanu sihhatu salati man karara al-fatihata amdan ma al-karaha a bisa ga wannan duka bayanin da muka yi abu da zamu fita da shi na sakamako result shine wato lalle sallan mutun tana inganta ba matsala idan ya karanta Fatiha sau biyu koda da gangan ne da saninsa kai dai kawai ba so yi haka bane makaruhi ne wannan shine dunkulallen magana to mu ci gaba mallai yace su'al tambaya ma hukuman tadhakkara surata badan hina'ihi ila ruku menene hukuncin wanda ya tuna cewa bai fa karanta sura ba ashe bai tuna din ba kuma sai bayan da wato lankwasa gadan bayan sa ya tafi zuwa ga ruku'u ya kama gwiwa a lokacin yake tuna cewa a ashe ba ban karanta sura ba bayan Fatiha kunga kenan arko'i biyun farko ne kenan mutun yayi Fatiha sai kuma bai karanta sura ba kuma har ya je ruku a rukun yake tuna ashe ba ban karanta sura ba to ya hukuncin sa a lokacin me zai yi haka yana faruwa to a wajen amsa sai mallan yace wa man tadhakkara surata ba'dan hina'ihi ila ruku duk wanda ya tuna cewa bai karanta sura ba bayan ya riga ya lankwasa gadan bayan sa ya tafi ruku'u ya kama gwiwa fala yarji'u ilaiha to wannan ba zai dawo zuwa gare ta ba yace bari to bari to in fasa ruku'u in dawo sai na karanta fatihan sai yanzu in ci gaba ba zai yi haka ba wannan shine magana ta gaskiya kamar yanda wato shi mallan ya faɗa don haka dai kawai mutum koda ka tuna a cikin ruku'un ci gaba da kai da sallanka amma dai ba fa an yafe maka ba gaba ɗaya kenan zai zama zaka gyara wannan kuskuren da me da sujjada to yanzu a wannan idan aka duba me kenan mutum ya yi ƙari ne ko kuma rage rage yayi bai karanta sura ba shi ko karatun sura a sallah menene matsayinsa sunna ne ba farilla bane to saboda haka tunda mutun ya rage sunna sujada yana iya gyara sunna dan kawai sai mutun ya sa a ransa yanzu kawai in ya zo karshen sallansa zai sujada qabli saboda rage ne zai sujada qabli ya sa a ransa haka zai yi shikenan magana ya kare ba zai ce sai ya dago daga rukun ya karanta suran sannan ya ci gaba da sallan ba a ba zai haka ba sabanin inda farilla ne zai iya ribas ya zo yayi ya gyara sai ya wuce sannan sai ya zo ya sujada mene ba'adi saboda wannan ƙarin da yayi din kafin ya zo ya gyara din to da haka dai a fahimta in har mutun ya riga ya tafi zuwa ga ruku'u sai ya tuna cewa ashe bai karanta sura ba to ba zai dawo domin ya karanta suran ba kawai ya sa a ransa kawai zai sujada qabli domin gyaran wannan ragin da yayi a sallah me yasa aka ce haka saboda kasancewar shi karatun sura sunna ne kamar yadda muka ji yanzu shi ko ruku'u fa me yake a sallah farilla ne don haka bayan da ai mutun ya bar farilla ya dawo zuwa ga sunna kuma mun taba wuce makamancin wannan a babin alola in da ku tuna cewa idan mutun ya manta bai kurkure baki ko bai sheka ruwa a hanci ba sai da ya fara wanke fuska sai ya tuna ashe ba ban sheka ruwa a hanci ba ban kurkure baki ba aka ce zai dawo aka ce ba zai dawo ba me yasa saboda kurkuren baki da sheka ruwa a hanci waɗannan duka ba farilla bane amma wanke fuska farilla ne don haka ba za ka bar farilla ka dawo kan sunna ba tunda ka wuce kenan sai in bayan ka gama sai ka zo ka kurkure bakin ka sheka ruwa a hanci ba kuma sai ka yi ribas ba kenan wannan su ya zama kenan sun dawo su ne ma na karshe ba komai kuma to da haka wannan shine tsarin inda ya zama ga sunna ga farilla sai ya zama kai mantuwa ka tsallake sunnan ka kai zuwa ga farilla to ba za ka yi ribas ka bar farillan ka dawo kan sunna ba ka wuce kenan amma in farilla ne ka tsallake koda wata farillan ka je kanta to dole ka dawo zuwa ga wannan farillan sai ka gyara balantana kuma a ce wata sunna ka tafi to wannan kamin ba ga aula ka yi ribas dan ka dawo ka gyara wannan farillan an fahimci bambancin to wannan shine don haka ba a barin farilla a dawo kan sunna sunna su jira kawai zai gyara shi kenan a wuce shi ba wani matsala don haka idan mutum yayi mantuwa bai karanta sura ba bai tuna din ba sai da yake ruku'u ya tuna bai karanta sura ba kawai ya cigaba da sallansa ya sa a ransa kawai zai yi sujudan qabli saboda gyaran wannan ragin da yi na rashin karanta sura abu na gaba malai yace su'al tambaya ma hukumu man tadhakkara sirra aw al jahra qabla al ruku' menene hukuncin mutumin da ya manta sirrantawa inda ya kamata ya sirranta sai ya bayyana kenan awil jahara ko kuma inda ya kamata ya bayyana ne sai ya sirranta to bai tuna cewa abun ya wato hakan ya tuna din ne ma'ana ya tuna din ne gabanin yayin ruku'u misali ai kun san abun da ake bayyanawa na maganganu a sallah iyaka karatun qur'ani ne wadda sallolin da ake bayyana karatu a cikin su to da haka mutun yana sallar magriba a babin misali da yazo bayan yayi kabbaran harama kawai sai ya gumi ya cigaba da karatun sa asirance ya faji haye sura to yana cikin yin suran sai ya tuna a ashe fa magriba nake ya kamata a ce bayyana karatu zan yi to shine yake tambaya me hukuncin sa ko kuma sallan azhar ne ko la'asar mutun da yazo ya fara yin sallan kawai sai ya fara karatun a bayyane wanda kamata ya ce ya koyi to yana cikin yidin sai ya tuna ashe fa kamata ya koyi kuma gashi ina bayyanawa wannan duk ya tuna ne gabanin ya gama karatun to ya zai gabanin yayi ruku'u amsa ya ce wa man tadhakkara sirra aw al jahra qabla al ruku' duk wanda ya tuna cewa gashi fa yana bayyanawa a muhallin sirrantawa ko kuma gashi yana sirrantawa a muhallin bayyanawa ya tuna wannan kuma tun a tsakiyen yana karatun watakila yana cikin fatiha ne yayi aya biyu ko uku sai ya tuna ko ma ya kai ta karshe kafin ya shiga sura ya tuna ko kuma har ya gama ta ya shiga suran ma sai yake tunawa gabanin yayi ruku'u wannan tunanin ya zo masa ko aka tunatar da shi to hukuncin sa nan a adal qira'ata to mutun zai sake karatun ne a tsarin yadda karatun yake idan daman kamata yayi ya sirranta ya bayyana to sai ya dawo yayi ribas sai ya karanta a yadda ya kamata ya karanta ma'ana kenan sai ya sirranta idan kuma daman bayyanawa ya kamata ya sai karatun a sirrance da ya tunan to sai ya dawo sai ya karanta a bayyana din kamar yadda shine daman muhallin sa fa in kana zalika fi surati wahdaha a'adaha wala sujuda alai idan wannan kuskuren da aka samu na bayyanawa inda ya kamata a sirranta ko sirrantawa inda ya kamata a bayyana akan karatun sura ne kuskuren ya faru ana fahimta akan karatun sura ne bai shafi fatiha ba fatiha yayi ta lafiya kalau inda ya kamata a bayyana ya bayyana ko sirranta wannan ya sirranta amma da yazo sura ne sai ya samu kuskure watakila ya kamata a bayyana sai ya sirranta ko ya kamata a sirranta sai ya bayyana amma a karatun sura wanda karatun sura ai sunna ce to idan ya zama akan ta ne hakan ya faru yace a adaha mutun zai dawo sai ya karanta karatun suran a yadda tsarin karatun yake in bayyanawa ne ya bayyana in sirrantawa ne ya sirranta wala sujuda alai yace kuma ba wani sujudan zai yi saboda me yasa ba zai sujada ba ina so in ga ko ana gane karatun dan mun taba wuce wani abu makamancin sa kafin mai hutun sallah aka ce idan karatun sura ne bayyanawa ya kamata ya sai sirranta ko sirranta ya kamata ya sai bayyana aka ce kawai zai dawo ya karanta suran a yadda tsarin ya kamata yadda ya kamata ya karanta amma ba ko sujada akan sa ba komai to wannan zamu koma baya kadan karatun da muka yi na karshe ka mu tafi hutun sallah ai mun karanta gashi ma a saman shafin ga wanda suke littafin an yace man qara'a suratayn fa akbara fi rak'atin wahida duk wanda ya karanta surori guda biyu ko ma sama da sura guda biyu a raka'a daya aw kharaja min suratin ila sura ko ya fita daga wata sura ya fada wata aw raka'a qabla tamamin sura ko kuma ya ruku gabanin ya je karshen sura fala shay'a alayhi fi jami'i zalika yace ba komai akan sa duk wannan kun ga abu na farko da ya faraka wanda ya karanta sura biyu a raka'a daya kun ga yanzu kenan shi ma wannan sai zama kaman sura biyu ya karanta a raka'a daya da ya karanta ta a boye kamata ya bayyana to da ya tuna din sai ya zo ya bayyana kun ga kenan yayi ta kuma ya sake yinta kaga kaman yayi sau biyu kenan ko da man kamata ya sirranta sai ya bayyana to da haka da ya zo ya tuna kun ga sai ya koma ya sirranta din sai ya zama kenan ya karanta ta sau biyu daya a sirrance daya a boye an fahimta kaga kaman ya karanta sura biyu kenan to fala shay alayhi ba komai a kansa to shine abin da malaka yake faɗa wala sujuda alayhi mutum ba sai yayi wata sujjada ba tunda sura ne ya halatta karanta sura biyu ko sama da haka a raka'a guda daya a fahimta wannan akan sura kenan wa in kana fil fatiha idan kuma wannan kuskuren da aka samu aka bayyana inda ya kamata a sirranta ko aka sirranta inda ya kamata a bayyana a karatun fatiha ne a adaha to a wannan karan kan mutum sai ya wato zai sake karanta fatiha a tsarin yadda ya kamata ya karanta ta in bayyanawa ya kamata ya sai karanta boye to ya dawo ya bayyana in kuma boyewa ya kamata ya sai karanta ta a bayyane to ya dawo ya boye din bayan ya maimaita din wa sajada ba'da salam zai sujada bayan sallama ba'di kenan me yasa zai sujada bayan sallama saboda yanzu ya karanta fatiha har sau biyu bisa kuskure asali kamata ya bayyana sai ya sirranta to da haka da ya tuna abin da ya kamata yin sai ya sake dawowa ya karanta ta kun ga kenan ya karanta fatiha sau biyu to kasancewan yayi fatiha sau biyu a raka'a daya wannan zai yi sujada na ba'di domin yayi ƙari bai kamata karanta fatiha sau biyu a raka'a guda daya ba amma in a sura ne yana zuwa ya gyara kuskuren babu ganin sujada amma in a fatiha ne ya dawo ya gyara kun ga zai zama kenan an waye gari sallansa ko in ce wannan raka'a ya karanta fatiha sau biyu daya a boye daya a bayyane ko daya a bayyane daya a boye don haka wannan sai ya zama a matsayin ƙari to sai ya mata sujudan ba'di bayan yayi sallama to wannan kenan wa in fata bir ruku'i wannan duka ana magana idan mutum ya tuna ne gabannin ya tafi zuwa ga ruku'u ya kama gwiwa gabannin ka tafi ruku'u to idan kuma har an riga an tafi ruku'u fa shine yace wa in fata bir ruku'i idan kuma wannan daman ta kubce har mutun ya tafi zuwa ga ruku'u yayi kamata yi sai da kai ruku'u sai kake tuna cewa wannan karatun da nayi a sallan fa kamata yin koyi sai na bayyana ko kuma kamata yi in bayyana sai na koyi alhali ka riga har ka bar gurbin sa ka je zuwa ga ruku'u to a lokacin ya zaka yi shine mala yace sajada li tarkil jahri qabla salam a lokacin kawai sai mutum yayi sujjada na qabli bai wato kafin sallama kenan me yasa zai haka saboda wato ya boye inda ya kamata wato ya boye inda ya kamata ya bayyana idan har ka riga kai ruku'u sai zama abinda kai din sirrantawa ne kai inda ya kamata a bayyana misali sallar magriba rakwai guda biyu na farko duka bayyana karatu ake yi to da kazo sai kasance sawa'un a fatiha ko a sura sai kai kuskure ka karanta fatihan ko suran karatu a boye baka tuna haka ba kuma sai bayan da kai ruku'u ya kaje tuna cewa karatun da nayi dazun nan fa kamata yi in bayyana tunda sallar magriba nake amma kuma sai na koyi to a lokacin kawai he ka sa a ranka zaka yi sujjadan qabli saboda mu wuce a baya wato koyewa inda ya kamata a bayyana ana daukar sa a matsayin rage ne koyewa inda ya kamata a bayyana a matsayin rage kamar yadda kuma sirrantawa inda ya kamata a bayyana shi kuma bayyanawa inda ya kamata a sirranta shi kuma me kenan ƙari ne to saboda haka idan ya kasance boyewa kai a inda ya kamata a sirranta wannan kaman kai rage ne don haka sai ka sa waranka kawai da kai sujudan qabli dan gyaran wannan kuskuren ba da ka dawo kansa ba saboda yanzu muka wuce inda aka tafi zuwa ga abun da ya shafi farilla ba adawa kan sunna shi kansa boyewa ko bayyanawa inda ya kamata a boye ko a bayyana sunna ne ya halatta zaka yi a sallar magriba kai karatun ka boye amma dai bisa kuskure kuma sallan ka tayi in ka tuna sai kai sujuda kawai shikenan magana ya kare saboda sunna ne boyewa inda ya kamata a boye ko bayyanawa inda ya kamata a bayyana din don haka yin har kai ruku babu ribas kawai sai ka sa wa ranka tunda yanzu kamata yayi ka bayyana sai ka sirranta to zaka sujudan qabli kenan walitarki sirri ba'da salam yace sannan kuma in ya kasance kamata yayi ka boye sai ka bayyana me kenan kai kari ya kamata ka koye ne sai ka fito da karatun a fili kaman sallan azhar ko al'asr ko ibiu ay rako'in su duka gaba daya sai aka samu a wata raka'a ka samu wannan kuskura a maimakon ka koye karatun sai ka bayyana baka tuna haka ba kuma sai bayan da kai ruku yake tuna cewa a to ai na bayyana karatu ne alhali sallan azhar nake yi to a lokacin ba za ka ce bari ka dawo ka sake karatun a koye ba a'a ka hakura sai ka sa a ranka kawai za ka yi sujudan ba'di saboda wannan bayyana wanda kai a inda ya kamata ka koye kai kare kenan yace sawa'un kana min al-fatihati aw as-surati wahdaha yace wannan kuma shine hukuncin sawa'un a karatun fatiha zalla ka samu wannan kuskuren inda ya kamata ka boye ka bayyana ko a karatun sura ne zalla ko kuma duka a fahimta ta iya yiwa ya zama tunda karatun fatiha da sura iya fatiha ne ka samu kuskuren sai ka tuna a sura ko kuma ya kasance a duka biyun ne a fatihan baka karanta ba a suran ma baka karanta shi yadda ya kamata a karanta ba inda ya kamata a bayyana ne sai ka boye ko inda ya kamata a boye ne sai ka bayyana a duka fatiha da sura to duk hukuncin kenan ba bambanci don haka in a guda ɗaya ne hukuncin kenan in ma a duka biyun ne hukuncin kenan don haka in boyewa kai inda ya kamata ka bayyana zaka yi sujudan ba'di saboda kai me in boyewa kai inda ya kamata a bayyana zaka sujudan qabli saboda kai rage in kuma bayyanawa kai inda ya kamata a boye da kai sujudan ba'di saboda kai kare to a dungule barin wato summarizing mana shi karatu daga wannan abun da ya faɗa na su'al mahkuman tazakkara zuwa ƙarshe abunda zamu fita da shi na sakamako cewa abu na farko idan ya kasance mutun ya bayyana inda ya kamata ya boye ko kuma ya boya inda ya kamata ya bayyana idan ya kasance a iya karatun sura ne ita kadai kuma ya kasance gabanin yayin ruku'u ya tuna din to idan ya kasance a karatun sura ne ita kadai wannan zai maimaita karatun suran kuma babu wani sura da zai kabulu ko ba'di mutun ya manta bai karanta wato ya karanta sura din amma kamata ya boye ko ya bayyana kafin ya ruku'u sai ya tuna da haka din to da haka da yazo ya gyara shikenan magana ya kare ba magana sujudan qabli ko ba da kayansa tunda sura ne wanda karatun sura kuma a sallah sunna ce wannan kenan a ɗayan bangaren idan ya kasance karatun fatiha ce ba a sura ba aka samu wannan kuskuren ya kamata ya koye sai ya bayyana ya kamata ya bayyana sai ya koye to wannan idan ya zo zai maimaita karatun fatiha a yadda ya kamata ya yi ta ko boyewan ko bayyanawan sannan kuma sai ya sujudan ba'di bayan ya idar da sallah ina fata an gane saboda nan me yasa zai haka ya karanta fatiha sau biyu ɗaya a boye ɗaya a bayyane ko ɗaya a bayyane ɗaya a boye an fahimci wannan wannan fa gabanin a tafi ruku'u mutun ya tuna in a sura ne to yayi mazayyir ba sai zo ya karanta suran ba komai akan sa na sujjada in kuma a fatiha ne ya zo ya karanta fatiha amma fa ya sani zai sujjadan me ba'di saboda ya karanta fatiha sau biyu a raka'a daya wannan gabanin ayi ruku'u to idan kuma ya kasance sai bayan da mutun ya ruku'u ne yake tuna haka din kuma ba iya ruku'u ba ya zama dai ya riga ya wuce wannan gaban alama sai da ya dago daga ruku'un ko yana sujjada ne yake tuna ko dai wani hukumancin wannan ya dai wuce wurin to sai yake tuna cewa ashe fa kuskure yayi dazun nan koyewa ya kamata yayi sai ya bayyana ko bayyanawa ya kamata yayi sai ya koye to a nan wurin idan ya kasance wato boyewa ya inda ya kamata a bayyana zai sujjada me ba'di qabli to a tsaya dai bari mu maimaita idan mutun ya boya inda ya kamata a bayyana sai me kenan qabli saboda yayi rage ya boye a inda ya kamata a bayyana shi bayyanawan yauwa kaga rage dan haka zai bade idan kuma ya bayyana a inda ya kamata ya boye yayi kari sai ya bade kenan yanzu an gane dai karatun wannan kun ga idan ya wuce gurbin karatun ne har an shiga wasu abubuwa to sai kake tunawa to wannan abin da mutum kawai zai sa a ransa lalle zai sujjada in bayyanawa ne ya boye to zai yi mai kenan ba'di qabli sorry idan kuma boyewa ne ya bayyana to zai yi ba'di kenan saboda yayi kari wannan kuma babu manci tsakanin a iya fatiha ne abun ya faru ko a iya sura ko a duka guda biyu an fahimci wannan to wannan shine saboda abun a takaice to mu karasa mallam yace su'al tambaya ma hukuman da yake fi sala menene hukuncin wanda ya dariya a cikin sallah jawab amsa yace man da yake fi salati duk wanda ya dariya a cikin sallah batalat sallarsa ta baci sawa'un kana sahiyan aw amidan daidai ne babu wani bambanci wannan dariyan da ya din bisa kuskure yayi dariyan ta kubce masa aw amidan ko da gangan yana sane yi dariya kuma ya san sallah yake yi babu matsakanin kuskure da ganganci anan da haka wala yadhhaku fi salatihi illa ghafilun mutala'ib yace babu wanda zai yi kuskuren ko gangancin yayi dariya a sallansa sai wanda ya kasance rabkananne mai wasa da sallah wanda bai san ciwon kansa ba wal mu'minu yace amma mu'mini na gaskiya idza qama lis salati idan har ya tashi zai yi sallah wa Allah sawabun sallan farilla ne ko nafila in dai sallah zai yi a arada bi kalbihi an kulli ma si wallahi subhanahu to wannan yakan wanke zuciyarsa ya kebo zuciyarsa ya tara ta waje guda ta baro duk wani abun da ba Allah ba sai ya zo ya tara hankalinsa gaba ɗaya ya fuskanci ubangijinsa subhanahu wataala in dai mu'mini ne to haka zai idan ya zo sallah yakan watsar da komai a bayansa ya taho ya tuno da abun da ya shafi girman Allah ya zama kawai buwayan Allah yake gani sanda yake sallah dan haka kaga wanda yake ganin girman Allah don me kuma zai sallah dai dariya a gaban Allah ba zai yi ba wa taraka ad-dunya wa ma fiha dan haka mu'mini idan yazo sallah yakan watsar da duk wani abu na lamarin duniya ne da abun da yake cikin duniya hatta yuhdira bi qalbihi jalalallahi subhanahu wa azamatahu har sai yayi kokarin halatto da girman Allah madaukakin sarki da buwayan Allah a cikin zuciyarsa ya zama zuciyarsa ya cika da ganin girman Allah wanda duk wanda zuciyarsa ya cika da ganin girman Allah ba zai dariya a gaban Allah ba wa yarta'ida qalbahu sannan kuma mu'mini idan yazo zai sallah zuciyarsa tana karkaduwa ne yana tuna girman Allah da kuma buwayansa yana ganin wato matsayin Allah yana jinsa a ransa wa tarhaba nafsuhu min haibatillahi jalla jalaluhu zuciyarsa za ta dau wato kwarjinin Allah madaukakin sarki ya kasance kawai ganin girman Allah yake baya tuna wani abu na dariya da zai sa shi dariya a sallansa fa hadhihi salatul muttaqin mallan yace wannan fa ita ce sallan masu tsoron Allah da haka mutun ya watsar da komai na lamarin duniya ya fiskanci ubangiji subhanahu wataala to wannan shine yayi sallah na gaskiya wanda za zai samu lada cikakken lada da ake fatan samu to jama'a idan aka ce dariya a sallah ko ba a sallah bare idan aka ce dariya malamin larabci suka ce huwan bisatul wajhi wan firajul shafatayn wa zuhurul asnan shine mutum ya samu sakewan fiska tare da wato budewan fatan bakinsa guda biyu da bayyanan haƙora ma ihdathi sautin tare da kuma samun wani sauti ai wannan shine yake haduwa ya bada dariya fiskanka ya sake fatan bakinka su budu a ga haƙoranka a fili sannan kuma a ji sauti yana fitowa wannan shine dariya kun ga dariya ai ba magana bace amma dai wani sako ne da ake isarwa baka saka rubuta yadda dariya yake ba sai dai masu rubutu naga suna rubuta hece haka wai ha ha kenan ko to saboda haka a takeice dai shi dariya fuska ne dai saku fatan baki su budu haƙora su bayyana sannan za a ji sautin wannan dariya din me yake jawo dariya ne ɗayan abu biyu ne ko dai saboda tsabin farin ciki na wani abun da kake son faruwansa ya faru murna kenan ko kuma ya kasance saboda isgilima wani ko dariyan mugunta yawa duka yana faruwa da haka ko ya zama faranta rai ko ya zama wani abu na mugunta ko isgili duka ana yin dariya a dalilin waɗannan don haka duk wanda zai yi irin wannan a sallah ma'ana ya buɗa haƙoransa guda biyu ina nufin ya buɗe fatan bakinsa guda biyu haƙoransa su bayyana har aji sautin sa a sallah yana dariya, to sani cewa lalle sallan sa ta faci, sallan sa ta tashi aiki, Allah ta'ala baya so. Amma mu sani cewa malamai suka ce shi lamarin dariya ya kasu zuwa gida uku, kamar da Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin ya faɗa, yace ad-dahiku thalathatu anwa'in, dariya ya kasu zuwa gida uku ne, ibtida'iyyun wa wasatun wa naha'i, akwai farawa, akwai mafarin dariyan, akwai tsakiyanta, akwai ƙarshenta. Mafarin dariya shine at-tabassum, murmushi, daga murmushi dariya yake farawa, dannan sannan sai a isa zuwa ga tsake, shine dariyan kenan. Sannan a ƙarshe kuma ya kare da shewa, an sai shewa ai ma'ana har ya zama da buga kafa ko da hawaye ko dai wani sauti mai ƙara da mutum zai daga murya daga nesa ma ana jin dariyan sa, wannan shine makuran dariya kenan. Eh? Kyalkyalewa ko? To shikenan mun samu ƙarawa, sai kyalkyalewa kenan lalle. To da haka murmushi sai dariya sai kuma kyalkyalewa. To anan wurin abu na farko dai at-tabassum, murmushi, wannan sifa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba shi kadai ba, mafi yawan annabawa, kamar yadda Imam Az-Zajjaj ya kawo daya daga cikin manyan malaman tafsiri tabi'ai magabata, yace aktharu dhahikil anbiya'i at-tabassum, mafi yawan tsarin dariyan annabawa shine murmushi. Annabi indai annabi ne bai cika yin dariya a cikin ganin haƙoransa a fili ana jin sautin dariyansa, mafi yawanci murmushi annabawa suke yi. Shi yasa ya tabbata kamar yadda al-Imam at-Tirmidhi Abu Isa ya kawo a cikin Shama'il al-Muhammadiyya, sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam, yace dariyan annabi ya kasance tsakatsakiya, ba za ga ya bude baki yana dariya ba, amma ko ba za ga shi ya turkuna fuska ba, za ga fuskan a sake. Idan abun dariya ya kama sai ga mafi yawanci murmushi yake yi, ba a cika ganin fikodin bakin sa ba ma, eh dan murmushi kawai. To mafi yawanci duka annabawa ma irin tsarin dariyan su kenan, ba su kyalkyalewa su yi ta dariya hakan nan. Shi ko matakin karshe na dariya shine al-qahqaha kenan, wannan kyalkyalewa wanda wannan ko kadan bai dace da mai hankali ba ballantana mai addini. A ga mutum ya kyalkyale da dariya, yana ta dariya har da buga kafa, har da wasu abubuwa ko da faduwa kasa da burgima saboda tsaban dariya, akwai masu irin wannan. Na mugunta, mafi yawanci na mugunta ne ma gaskiya, ba na farin ciki bane. To saboda haka wannan shi malamai suka ce haramun ne idan mutum ya yi shi a sallah, shine wanda sallah mutum take baci. Amma in mutum ya dan murmushi yayi ko kuma dariya da zai zama ba mai yawa ba, wannan suka ce sallan sa babu komai. Dariyan da ake faɗa shine dariya da zai zama akwai kyalkyalewa a cikin sa. Me hujja? Shine saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da al-Imam at-Tabarani ya kawo a cikin al-Mu'jam as-Saghir. Hadisin Abu Hurairah, hadisin Jabir dan Abdullah ne, Jabir dan Abdullah al-Ju'fi, Allah ya kara masa yadda, yace anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace la yaqta'u as-salatal kasharu, yace abun da ya shafi bayyana haƙora da murmushi a sallah, wannan baya bata sallah, shine al-kashar. Malaman larabci suka ce al-kasharu huwa ibda'ul asnan bitabassum, shine bayyana haƙoran mutum da dariya ba tare da sauti ba kenan, kawai a ga fiska ta sake, baki ya dan budo amma dai ba ji sautin wani abu ba, to wannan baya bata sallah, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Walakin yaqta'u halqahatu, yace abun da yake tsinka sallah ya bata ta shine shekewa da dariya, kyalkyale wa da dariya, wannan kan tabbas yana bata sallah, kamar yadda gashi a hadisi ya wato karara annabi ya ambata haka din. Saboda haka dariyan da yake kasa kasa ko a matsayin murmushi wannan ba zai bata sallah ba, amma dariyan da ya zama har ya fito da sauti ko shaka babu sallah mutum ta baci, domin akwai nau'i na wato tunanin duniya a ransa da kuma rashin tara hankali a gaban Ubangiji subhanahu wata'ala. A bisa ga haka malamai da dama sun kawo abubuwa da suka shafi shi kansa ladubban dariya a musulunci, ba wai a sallah kawai ba, hatta a rayuwarmu na wajen sallah. Ba a so mutum ya zama mai yawan dariya, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wadda al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaita daga Abu Hurairah, Allah ya kara masa yadda, al-Imam al-Albani ya ce hadisi ne sahihi a cikin silsilatu al-ahadith as-sahiha. manzo Allah ya ce la tukthiru min ad-dhahik, kada ku yawaita dariya ya ku mutane na ko al'umma ta, fa inna kathrata ad-dhahiki tumitul qalb, yace domin yawan dariya yana kashe zuciyar mutum. Mutumin da ya kasance na gaskiya ba da tsatsaye bane, za ka ganshi wani sama sama hakan nan. To saboda haka lalle yawan dariya yana kashe zuciyar mutum, ba ce kullun ka turku ne kai fuskan saniya ba, sai zama dai akwai sakewan fuska, domin annabi ya ce hatta wato an talqa akhaka biwajhin talqin sadaqa, ka hadu da dan uwanka da sakekkiyan fuska ka nuna ka ji dadin haduwa da shi, shi ma wannan sadaka ne, amma ba shekewa da dariya da kyalkyalewa ba, wannan yana nuna rashin cikan hankalin mutum da kuma kasancewarsa sama sama gaskiya. To saboda haka ga annabi yana cewa kada mu yawaita dariya, domin wannan dariya yana kashe zuciya. Wannan yasa kamar nan faɗa malamai suka lissafo su abubuwa matsayin ladubba, tunda an san cewa dole dariya zai kawo mutum, to ya zama ya kula da waɗannan ladubba da musulunci ya tanada. Abu na farko, at-tawassutu fihi bihaythu la yakunu bisautin murtafi, idan dariyan ya kama zaka yi ya kasance kayi shi daga tsakiya, kar ka daga sauti har daga nesa ana jin dariyanka, ana jin kyalkyalewanka da shekewanka da dariya. Bal yakunu bisautin yasma'uhu al-qaribu duna al-ba'id, ya zama dariyan da zaka yi ko da sauti zai fito, ya zama iya na kusa da kai ne zai ji sautin dariyanka, ba wanda yake can nesa ba. Ba laifi dan sauti ya fito, amma ya zama sautin ƙasa ƙasa, amma kai ta dariya ana shekewa daga nesa ana jin dariyanka, wannan baya daga cikin mutunci, yana nuna cewa mutum bai san ma darajar kansa ba. Don haka abu na farko kenan a takaita wajen dariyan, kar a daga daga sauti ana yin sa. In aka daga sauti ya zama qah qah, ma'ana wannan kyalkyalewa wanda kuma ba tsarin mai hankali bane ya ballanta na mumini. Na biyu daga cikin ladubban dariya, Allah yadhhaka min ghairi sababin, cewa kada mutum kawai ya ta dariya ba sababi. Haka kawai ka kama dariya haka ce eh dai mutum mai aljanu ne kenan, kawai ka ta dariya ba sababin da zaka yi dariyan, ko abun ba na dariya bane kawai ka kama dariya, to wannan shi ma laifi ne kuma kuskure ne. Don haka idan dariyan ya kama a yi shi, a yi amma tsaka tsakiya, kar ka yi dariya ba sababin dariya, kawai ka yi ta dariya kai kadai, wadan some-somen hauka ne. Abu na uku shine Allah yukthira minhu, shine kada mutum ya yawaita yi din, ya zama a wurin kai dariya sau kaza, a ya zama dai dariyan ka takaita shi, in ma za a yi shikara ɗau lokaci ana yi ɗan takaitacce an ɗan yi dariya dai an wuce an dawo abin da ake, amma a ta dariyan wani hey minti biyar yana dariya musamman in na mugunta ne. Ya tabbata hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, kamar da Imam Bukhari ya rawaita, yace kala sallallahu alaihi wasallam, ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi, yace law ta'lamuna ma a'lamu, yace wallahi da kun san abun da ni na sani na abun da yake jiran mu a lahira da kwanciyan kabari da hisabi, la dahiktum qalilan, yace wallahi da kun karanta dariya kadan da ku rika yin dariya, ba da ku sake ku ta dariya irin wannan ba, wala bakaitum kaseeran, da ku kanku yafi yawa akan dariyan ku, saboda tuna girman Allah da kuma waɗannan abubuwa da suke gaban mu manya manya, shi kansa kwanciyan kabarin, tayarwa, hisabin, haye saradi da sauransu. To kaga mutum ba dai sake a duniya ya ta sheka dariya ba, kamar yadda annabi ya faɗa. Don haka kar mutum ya yawaita yi, ya zama za a yi din tabbasin da Allah halicce mu Adam dole za ka yi dariya, amma dai takaitaccen dariya, kar a ɗau lokaci ana yi, sannan kuma kar a yawaita yi akai akai. Na huɗu daga cikin ladubban dariya, al-ibtida'u an adh-dhahiki istihza'an bi ibadillah, mutum yayi kokari ya nisa ta kansa daga yin dariya ma mutane bayin Allah, ko dan wani siffa na halittar su a mai da shi abun dariya, ko tsarin maganan mutum a mai da shi abun dariya, ko na abun da yayi shi bisa kuskure sai a masa dariya, duk wannan bai kamata ba. Fa aqibatu dhalika wa khima, domin ƙarshen al'amarin mai irin wannan dariya wa mutane ya rika musu dariya akan halittansu ko akan wani sifa nasu, lallai ƙarshen ba zai yi kyau ba. Domin Allah ya faɗa a cikin suratul mutaffifin, yace innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun, wanda suke mujrimai marasa kirki suna dariya wa mutanen kirki muminai, idan suka ga sahabbai suke kugan soramanmu kafafuwansu duk asirara, ko ka kalle su kazamai, ko ka kalle su talauci na damun su, sheke musu dariya dan wulakanci. To haka kafirai suke ma mu'minai a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, wa idza marru bihim yataghamazun, idan sahabbai suka zo wucewa sai su rika su waɗannan mutane suna nuna su da baki, shine al-ghamz, kullun su haka ana nuna da baki dan wulakanci. amma da aka tafi a ƙarshe Allah yace fal yawmal ladina amanu minal kufari yadhhakun su ma mu'mini da su rama ranar alkiyama a ranar su da su rama dariya a ga ƴan wuta a wuta a musu dariya dan su ji zafi amma a duniya bai kamata ka zama kana ƴan mutane dariya ba haka nan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul mu'minun akan maganan kafir yace innahu kana fariqu min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin har inda ya tafi ya kara sake cewa wa kuntum minhum tadhhakun daga cikin laifukan yan mutan da Allah zai musu tsiye akai yace kun kasance kuna dariya wa mutanen kirki a duniya ko kuna dariya akan halittar mutane bayan ba kuka yi halittar ba saboda haka dai ba daidai bane mutum yayi dariya dan ganin halittar wani ko siffarsa ko tsarin maganarsa yayi masa dariya dan wulakanci wannan al'amarin karshen sa bai yin kyau abu na karshe daga cikin ladubba din shine an ya hazara min adh-dhahiki fi ghairi maqamihi mutum ya kiyaye kansa daga yin dariya inda ba muhallin ai dariya bane ba kadaiki fi salati kamar mutun yayi dariya a sallah karatun da muke yi kenan sallah ba wajen wasa bane za a ce a jada a ce kuma a zo ayi dariya ka kiyaye kanka karka yadda a lokacin da ake sallah koda ba kai kake sallan ba kana gefe ne kai ta dariya ma sallah koda ba da su kake ba wannan dariyar naka zai dauki hankalin su don haka karka yadda inda ake sallah ba wajen wasa bane ba wajen wargi bane a ta shekewa da dariya wa fil maqbara ko a makabartu an je biso kuma kaga wasu sun ja su tade suna gefe suna tade har da shekewa dariya da tafawa kaga wannan ba mahallin da ya kamata a dariya bane mahallin da ya kamata a ji tsoron Allah ne a ji nutsuwa a tara hankali ya zama kuka za a yi ba dariya ba wa fil masaib haka nan sanda wata musiba ta faru wani an buge shi ya fado kai ga an shake masa dariya la ya fado ko kuma wani abu da ya faru haka ka ga mai mutun dariya wannan shi ma kuskure ne ba gangane ba aw inda sama'il mawa'iz ko kuma a lokacin da ake wa'azi in dai ba wai muhallin dariyan bane wani abu ya zo gaban dariyan ayi dariya kawai mutun ya kalle mai wa'azin yayi dariya ko ya raina kalmomin da mai wa'azin yake faɗa ya ce ka ji ba wanda yake faɗa a shake da dariya dan wulakanci to wannan ba karamin matsala bane ba domin Allah yana cewa afa min hadhal hadith ta'jabun yanzu game da wannan alqur'anin kuke shan mamaki wa tadhhakuna wa la tabkun har ma kuke dariya ba ma ku kai kamata ku yi ba kuke dariya to da haka duk inda ya kamata a ce waɗannan wurare da muka ambata makabarta wajen inda ake sallah ko cikin sallah din da inda musiba ya faru ba wurin dariya bane kamata ya ai kuka ai bakin ciki amma kuma ai dariya wannan yake nuna shashancin wanda zai irin wannan Allah ta'ala ya tsare mu ya kare mu saboda haka dai dariya a sallah matukan dai sauti ya fita sallah mutun ya baci amma ya kasance kawai mujarradin murmushi ne ko sakewan fuska wallahi wace mutun zai itina wani abu da ya faranta masa rai sai ka ji ya danyi murmushi wannan babu komai mugtafar ana yafiya ba komai a kayin sa insha Allah ta'ala kuma shi dai zama matashiyan karatun mu na wani sati idan Allah ya nuna mana abunda muka yi daidai Allah ya karba mana ya sa a mizanin kyawun ayyukan mu ya tara mu a cikin ladan ne da ku baki daya kuskuren da muka yi Allah ya ganar da mu ya ba mu ikon gyarawa gabanin mutuwan mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am
Allah